أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الكائنات وتفضل علينا بجوده والرحمات هو الذي أرسل رسوله بالهدى والبينات وعضده لمن أنكر به بالمعجزات أنزل التوراة والإنجيل والزبور وأتمها بالآيات علام الخفيات قاضي الحاجات والنظر إلى وجهه نهاية الغايات والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بايهاك أموا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kadarta mana haduwa a wannan lokaci cikin iza'atul huda domin dasawa daga inda muka tsaya a cikin karatun littafin khudh aqidataka min alkitabi was sunnati sahiha wallafan shehu malami Muhammad Jamil Zainu yau muna 20 ga wata na Rabiul Awwal hijra annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara ta 1441 wanda haka in ya dace wa 17 din watan 11 miladiya ta 2019 yau za mu yi darasi na biyu a cikin wannan littafi ubangiji subhanahu wataala ya mana tawfiki Allah ba mu dacewa a satin da ya gabata mun tsaya karshen tambaya ta 6 da amsa ta 6 manuhar da ta sa ubangiji subhanahu wataala ya aiko da manzanni a cikin al'ummomi daban-daban wanda kuma babu wata al'umma face sai da Allah ya turo manzo zuwa gare ta wa in min ummatin illa khala fiha nadhir babu wata al'umma face sai da wani mai gargadi yake tuta cikin ta wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibut tagut mun ga cewa annabawan da Allah yake turowa gaba daya addinin su dai ne shine abauta wa Allah subhanahu wataala an nisanci tagut idan ka ce taghut kuma shine ash-shaytanu ad-da'i ila ibadati ghayrillah shaytan wanda yake kira zuwa ga bautawa wani Allah matashiyar karatu na yau tambaya ta 7 malike cewa ma huwa tauhidur rabb me ake cewa tauhidur rabb bi ma'ana dayanta ubangiji subhanahu wataala a cikin bauta da ake cewa me ake nihi da haka wanda kuma wannan shine zai tsaya a matsayin tauhidur rububiyya wanda muka sani kenan dayanta ubangiji subhanahu wataala a cikin ayyukan da ayyukan Allah ne shi kadai babu wani wanda yake tarayya da ubangiji subhanahu wataala a cikin wannan ayyuka wajibi ne bawa ya kwana da sanin haka amsa akan wannan tambaya malike ta tauhiduhu bi af'alihi kal khalqi wat tadbiri wa ghayrihima shine dayanta Allah subhanahu wataala bi af'alihi a cikin ayyukan Allah kal khalqi kamar halitta wat tadbiri da jujjuya al'amura da kula da su wa ghayrihima da wasu wannan dalilin malam akan wannan magana fadar Allah subhanahu wataala alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah rabbul alamin bi ma'ana ubangijin halittu gaba daya kenan halittu gaba dayan su na Allah ne subhanahu wataala kuma al'amarin gudanar da waɗannan halittu shi ma na Allah ne subhanahu wataala wajibi ne bawa ya kwana da sanin haka daga lokacin da dan adam ya rika furta cewa wani iya da ta cewa a cikin halittan shi ko malamin shi ko shehun shi ko na makamancin wannan to wannan yana nuna warware tauhidur rububiyya sannan kuma fadar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yake cewa yabo ga Allah subhanahu wataala anta rabbus samawati wal ard ya ubangijina kai ne ubangijin sammai da kasai da duk abin da ke cikin su da duk abin da ke tsakanin su kenan ana abin da ake bukata ga mai imani shine dayanta Allah subhanahu wataala a cikin ayyukan da ayyuka ne na Allah shi kadai wani bai yi tarayya da ubangiji subhanahu wataala a cikin waɗannan ayyukan ba tambaya ta 8 shine malike cewa ma huwa tauhidul ilah tauhidul ilahi bimaana tauhidul uluhiyya me yake cewa tauhidul uluhiyya ko kuma dayanta ubangiji subhanahu wataala malike ta amsa shine huwa ifraduhu bil ibadati shine bawa ya dayanta Ubangiji subhanahu wa ta'ala bil ibadati ta hanyar bauta. Bimana ya zamanto zaka bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ba tare da ka sanya mishi kishiya ba a cikin ayyukan da kai bawa zaka aikata. Kare zamanto kai dan a gani ko dan a ji ko na makamancin wannan. Zaka yi kai dan Allah khalis. Zaka yi roƙo ka roƙi Allah, zaka yi yanka kai dan Allah, zaka yi addawal kai dan Allah, zaka yi kaza kai dan Allah. Waɗannan ayyukan na ibada, sallah, azumi, zakka, qiyamul layli, karatun Qur'ani, wane ne kaza kaza, su ake cewa tauhidul uluhiyya. Ka ɗayanta Allah a cikin waɗannan ayyukan naka. Wannan shine nukta wadda aka samu tababa da rashin fahimtar juna tsakanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da shi da mutanen garin Makka. Suka ce gaba ɗaya ya tattara ya maida abin bauta guda ɗaya tak. أجعل الآلهة إلهًا واحدًا سكتي إن هذا لشيء أجاب. تشير ما لأنا يكتشوا الدليل إن شيء يكتشوا كنا تين تألا أشكن أيكم باوا كنا باوا تين تألا أشكن دع أبن ذاك كيدا الله. كمر الدعاء كروك الله كركروك ون ون با الله با. روكون ون با الله بزي إيه تادا كذا جمعت سيم إيماني كيس إيه جهوا كشكن فرفاجي أتا كهولي كوكو مشركي الله سبحانه وتعالى. Yanzu misali mutumin da zai rika kiran aljannu, su rika kiran da ake yi wa Allah zai rika yi wa aljannu, ko shi yayi ko kuma ya je ya bada gaskiya da wanda yake yi a mushi. Kaga wannan yana hukumta cewa wanda suka aikata wannan aikin sun bar musulunci. Saboda sun kira wani Allah, alhali ba a kiran kowa, Allah subhanahu wataala shi kadai yake kira. Shi kadai yake roƙa, roƙo a cikin ayyukan da an san aikin Allah ne, ba wanda yake sun ba Ubangiji ba. Sannan kuma wadhabhi kamar misali yanka shi ma kai dan Allah ba da umurnin shedannu ba ko kuma aljannu a ce a yanka kaza a yanka nau'i kaza idan ka zo kai akan wannan manhu kana ibadan musulunci. Sannan kuma haka annadhr shine adawal ba kance limana ka dauki alƙawarin cewa idan Allah madaukakin sarki ya bani abu kaza da nike nema zan yi azumi misali biyu ko zan yi azumi uku wanda wannan ana yawan samun shi a tare da yara ƴan makaranta. Yace an ya samu birebe zai azumi uku, an ya samu bak zai azumi kaza, wannan makamancin wannan. To waɗannan ababen gaba ɗaya ana yin su ne don Allah subhanahu wataala. Dalilin malam akan wannan maganar fadar shi madaukakin sarki wa ilahukum ilahun wahid. Allah ke cewa ilahukum, lalle abun bautanku ilahun abun bauta ne wahidun ɗaya ɗaya, la ilaha illa huwa, babu wani abun bauta bisa ga cancanta sai shi. Ar-Rahmanu shine mai rahama, Ar-Rahim mai jinƙai. Kenan Ubangiji subhanahu wata'ala shi kadai ya cancanta a sarrafa wani abu na bauta zuwa gare shi. Amma dukkan wanda ba Allah ba haramun ne a sarrafar da wani abu da wanda suke bauta ne ga Allah subhanahu wata'ala akan wani wanda yake bawa ne wani halitta ne na Ubangiji subhanahu wata'ala. Sannan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya aiki Mu'adh ƙasar Yaman yace falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah, ya kasance farkon abinda zaka kira su zuwa gare shi su shaida babu abin bauta bisa ga cancanta sai Allah. Kaga kenan dayanta Allah subhanahu wataala a cikin ayyuka na bauta. Mal yace wa fi riwayatin lil Bukhari, a wata riwaya ta Imam al-Bukhari manzo Allah yake ce mishi ila an yuwahhidu Allah, abin nan farko da zaka kira su ila an yuwahhidu Allah, su dayanta Allah a cikin bauta. Wannan shine hakikanin abin da ya kamata yake wajibi akan dukkan wani mutum wanda ya imani da Allah ya kiyaye. Mutum ya kiyaye sanya wa Allah subhanahu wataala kishi a cikin bauta. Mutum ya yi kokari matuka ya ga cewa ya dayanta Allah a cikin duk ayyuka wanda suke ana dayanta Allah, wajibi ne ba wa dayanta Allah a cikin su. To wannan shine tambaya ta takwas. Tambaya ta tara mala yake cewa ma huwa tauhidu sifatillahi wa asma'ihi. Sifatillahi wa asma'ihi, menene dayanta Allah a cikin siffofin shi, sannan kuma menene ake nihi da dayanta Allah a cikin sunayen shi. Amsa akan wannan tambayar mala yake cewa huwa ithbatu ma wasafa Allah bihi nafsahu fi kitabihi, shine tabbatar da irin wasafin da Allah yayi wa kanshi a cikin littafin shi Al-Qur'ani mai girma. Allah ya ce sami' yana ji, as-sami'ul basir yana ji yana gani, ka tabbatar mishi da wannan siffa ta ji da wannan siffa ta gani. wannan shine imani da siffofin Allah, imani da sunayen Allah. Aw wasafahu rasulahu sallallahu alayhi wa sallam fi ahadithihi as-sahiha ala al-haqiqati, ko kuma annabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yace abu kaza iya daga cikin siffofin Allah, aka duba aka ga hadisi ne ingantacce bayyana matsala. Ala al-haqiqati, kuma wannan abin za a bar shi a yanda yake, a haƙiƙanin abin da aka ce ji, yana ji, ya yake ji, to wannan shine baka sani ba, saboda ya ce laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Bayanin zai zo anan gaba insha Allah ta'ala. Mali ce bila ta'wilin wala tafwidin wala tamthilin wala ta'dilin, ba tare da tawili ba, ba tare da kwatantawa ba, ba tare da wohintarwa ba. Misali a ce ai Allah yana ji, ka rika hawa mun kwatanta jin Allah da jin wani abu, subhanallah, ba a haka nan. Sannan kuma ta'dil, ko kuma Allah ya ce yana ji, ka ce a baya ji, ba ji ake nihi ba, ka shiga tawili, ko kuma ka wohintar da abin gaba ɗaya ka kore shi. Kalistiwa'i, malai yake cewa kaman al-istiwa, ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa, misali ubangiji ya daidaita akan al-arshi, sai ka ce a ai ba daidaita ake nihi ba, kaza ake nihi, wannan kaga tawili ne. Sannan kuma hallau da attala, abinda Allah ya tabbatar wa kanshi. Sannan kuma akwai wan-nuzuli, cewa ubangiji subhanahu wata'ala yana sabkowa, kamar yadda hadisi zai zo anan gaba, yana sabkowa saman duniya a kowane kaso uku na ƙarshen dare, yana shelanta cewa ina mai matsala, ina mai nema a bashi, ina mai kaza, a mai kaza. To irin waɗannan gaba ɗaya za ka samu daga cikin ƙungiyoyi irin na bid'a, sun rushe waɗannan ababen gaba ɗaya, ba za a jingina wa Allah sabkowa ba, ba za a jingina wa Allah istiwa'i ba, ba za a jingina wa Allah ba siffa kaza da kaza da kaza da kaza. Shi kuma abin da ɗan adam mai imani ake so ya fahimta ɓangaren da ya shahi babi na as-sifat, sifatullahi wa asma'ihi, shine dukkan siffar da Allah ya haɗe ta a cikin Qur'ani kuma ya jingina wa kanshi, to wannan siffar shi ce. Dukkan sunan da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shelanta wa kanshi, to wannan sunan Allah ne. Kar ɗan adam ya riƙa ɗaukan waɗannan nusus ɗin yana ɗora su a matsayin mizanin hankalin shi, a za ka yi aiki ne da miye abin da Qur'anin ya haɗi, hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka yi bayani akai. Maliki cewa wal yad, haka kuma Allah yana siffantawa kanshi ya da hannu, amma za ka samu suna korewa, ba hannu ake nihi ba, ana nihin ƙarhi, ana nihin kaza. Alhali a cikin Qur'ani Allah ya haɗi, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shima ya haɗi. Da haka duk mutumin da yake so ya bauta wa Allah ba tare da ya bauɗe ba, shine ka bi addinin a yanda yake, kai ba karta cewa, ba buƙatan cewanka kuma, kawai abin yanda yake a cikin Qur'ani da yanda yake a cikin hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine abin da ake so mutum ya taya kai. Malam bayan ya kawo waɗannan maganganu yake cewa wa ghairiha, da wasu siffofi daga cikin siffofin Ubangiji subhanahu wataala, mimma yaliqu bi kamalihi, na daga abin da ya dace da kamala ta Ubangiji subhanahu wataala. Qala Allahu ta'ala, Allah yake cewa laysa kamithlihi shay, Allah madaukakin sarki babu wani wanda yake kamancecce niya da shi, bayyana tamka, bayyana tsara, sai ya ce amma kuma wa huwa sami'u, shi Allah ne, shi ne as-sami'u, mai ji, al-basiru kuma mai gani, yana ji yana gani. Kaga ana wa tabbatar da shi, Qur'ani ya tabbatar, amma kuma aka ce maka fa yana ji yana gani, amma kuma laysa kamithlihi shay, babu wani abin da yake kama da Ubangiji. Kenan Allah za mu yarda yana ji, za mu yarda yana gani, me yasa? Saboda Qur'ani ya ba mu labari, Allah ya ba mu labari a cikin Qur'ani mai girma. To yanzu ya rage, yaya Allah yake ji, yaya yake gani, shi ko bamu sani ba. Allah bai yi bayanin haka ba, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai yi bayanin haka ba, amma an bayyana cewa akwai ji, akwai gani, ko mun yi imani da haka. Ya Allah yake ji, ya yake gani, ko bamu sani ba. Inda an so mu sani da an mana bayani, rishin bayanin da ba a yi ba kenan, mu bar abin a haka nan, wajibi ne kuma kan mu yi imani da shi. Sannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa yanzilullahu fi kulli laylatin ila sama'i dunya. Riwaya ta Imam Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Ubangiji subhanahu wata'ala yana sabkowa a kowace dare saman duniya. Wannan saman ta duniya Ubangiji yana sabkowa saman ta. Yaya Allah yake sabkowa ba mu sani ba. Amma wajibi ne ko mutum yayi imanin cewa Ubangijin yana sabkowa. kamar can da Allah yake cewa waja'a rabbuka ubangijinka yazo wal malaku saffan saffa ya yake zawa baka sani ba amma kuma wajibi ne kai imanin cewa yana zawa wajibi ne kai imanin cewa yana sabkowa wajibi ne kai imanin cewa ya daidaita akan al'arshin shi daidaitan da ta dace da girman Allah subhanahu wataala idan bawa ya kutsa a cikin wannan babi na as-sifat daga lokacin kuma zai bar hanya kamar yadda aka samu da yawa daga cikin kungiyoyi al-mu'attila al-kaza al-kaza mu'tazila asha'ira da sauransu wanda duka kutse suka yi wannan abin sai tabbatar musu da barin hanya Allah kare mu malaki cewa anan yanzilu nuzulan Allah yana sabkowa sabkowan da yaliqu bi jalalihi wanda ya dace da girman Allah subhanahu wataala sai yake cewa la yushbihu ahadan min makhluqatihi bayya kamanceceniya da daya daga cikin halittun shi gaba daya amma wajibi ne kai yarda cewa yana sabkowa ya kaza 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 duk abin da Qur'ani da hadisi ya tabbatar ruhu ka tabbatar da su amma ya Allah yake waɗannan abubuwan yaya suke baka sani ba tambaya ta goma yake cewa aina Allah inda za a tambaye ka a ina Allah yake kaga anan ma akwai matsala ta cewa a ce yana ko ina kaza kaza ahlus sunna sun ce Allah yana sama sun ce wane ne ba su suka faɗi ba ubangiji subhanahu wataala shi ya tabbatar da haka a cikin alqur'ani mai girma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da haka a cikin hadisai sahabban manzo Allah suka fahimci abin a haka duk wani malami wanda ya san Allah ya fahimci abin akan haka nan da haka wannan kuma shine hanyar da ake so dadam ya kama aina Allah a ina Allah yake amsa za ta kasance kamar haka Allahu fawqal arshi ala samai ubangiji yana kan al'arshin shi akan sammai dalili akan wannan magana ba magana bace ta san rai ko kuma a kawai wani ya ga dama yayi ta saboda duk abin da yake da alaka da addini to dalili yake bukata in ku babu dalili din yanda aka jima ana hadi ko aka saba dole a bari ubangiji yake cewa a cikin suratu taha ayata 5 Allah ya ce ar-rahmanu Allah kenan ala al-arshi akan al-arshi istawa ya daidaita ai ma'anar ala wartafa'a ubangiji ya daukaka yayi sama ya daukaka akan bayin shi can da yake cewa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir malaki cewa kama jaa fil bukhari kaman da zo a cikin cikin bukhari hadisi ya zo a cikin bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna allaha kataba kitaban Allah ya rubuta wani littahi fa huwa indahu fawqal arshi littahin yana wajen Allah fawqal arshi a saman al'arshi kaga anan ya nuna mana cewa a can baya ce ar-rahman alal arshi akan al'arshi istawa ya daidaita nan kuma wannan hadisin ya bayyana mana cewa akwai wani littahin da Allah ya rubuta wanda wannan littahin yana can wajen shi a saman al'arshi kaga waɗannan dalilan da suke tabbatar da cewa lalle ubangiji subhanahu wataala yana sama to ta rage mu san cewa halillahu ma'ana tambaya ta 11 shin Allah yana tare da mu amsa zai kasance kamar haka Allahu ma'ana bi sam'ihi wa ru'yatihi wa ilmihi Allah yana tare da mu amma ba zatin shi ba yanzu ka duba harkon risala wannan muqaddimar da Abu Zaid al-Qirawani yayi bayanin waɗannan abubuwan bitafsil wanda kuma kowa da hawar suke inkarin abin da Ahlus Sunna suke faɗi duka ana karantawa sai dai kawai wajahadu biha wastaiqalatha anfusuhum zulman wa uluwa Allah kadimu Allah yana tare da mu da jin shi da ganin shi da ilimin shi dalili akan wannan magana a cikin suratu taha aya ta 46 Allah yake cewa qala la takhafa Allah ya ce wa annabi Musa da shi da annabi Haruna kar ku ji tsoro innani lalle ni ma'akuma ina tare da ku asma'u wa ara ina jin ku ina ganin ku bi ma'ana ana ma'akum da ji na da gani na ina tare da ku da ji da gani sannan kuma ubangiji yana da ilimin abin da yake gudana a wajen gaba daya wani lokaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ga wasu mutane suna daga muryarsu wajen ambaton Allah ana daga murya mazalla yake cewa innakum yace ku sauƙaƙa wa kawunanku innakum tad'una, ku huwa wanda kuke kira sami'an, mai ji ne, qariban, kusa da ku yake, wa huwa ma'akum, yana tare da ku. Malumai tun daga lokacin sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka fahimci wannan abin a matsayin ay ma'akum bi ilmihi, yana tare da ku da ilimin shi. Haka kuma yake cikin riwayat Bukhari, wa huwa ma'akum, ka duba tafsirin sahabbai gaba daya, Allah yana tare da ku bi ilmihi, da ilimin shi, saboda Ubangiji shine wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma, Allah shi ke ilimin shi ya kewaye komai da komai. Daka Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana kan al'arshin shi kamar yanda ya ambata, sannan kuma Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana tare da mu, yana jin mu, bimana yana tare da mu da jin shi, da ganin shi, da ilimin shi. Wannan shine abin da yake wajibi dan adam yayi imani da shi. Amma zaka ji an ce bayya sama, bayya kasa, bayya ina ne, bayya ina ne, to kaga wannan korewa ce. Shi a bangaren da ya shahi imani, to wajibi ne bawa dalili ne zaka biya imanin tadda kai, ba hankalinka ba. In tunani ne, tunani kowar irin nashi, ni da irin naka, kai da irin naka, ke ma da irin naki. Amma idan aka ce dalili kuma, to dole mu bar abinda tunaninmu ya hodi mana, da abinda zuciyarmu ta hodi mana, mu zo mu hada akan miye Qur'ani ya hodi, mai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hodi, kuma sahabbaiya suka fahimce shi, har suka bauta wa Allah, suka koma zuwa ga Allah, Allah tabbatar da cha'in aljanna ne. To malai yake cewa bayan wannan tambaya ta goma, yake cewa tambaya ta goma sha ta, tambaya ta goma sha daya kenan, tambaya ta sha biyu, yace wai ma hiya fa'idatu tauhid, wai miye mahimmancin ma karantan ilimin tauhidin a karan kanshi, wace fa'ida gare shi tauhidi, in ka dayanta Allah mi labarin yaya abin zai kasance. Aljawab, amsa akan wannan, malai yake cewa fa'idatu tauhidi هي الأمن في الآخرة من العذاب والهداية في الدنيا وتكفير الذنوب. دغ تكين فائدودين دا توحيد yake da akwai al-amn fil akhirah, dan adam zai samu nutsuwa a lahira, zai samu kariya, zai samu girmamawa daga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, zai samu al-amn fil akhirah, zai samu nutsuwa, zai samu aminci min al-azabi, daga azaba Allah ba zai azabtar da shi ba. Idan ya zamanto dan adam iya da tauhidi, to ba zai dawwama ba a cikin azaba, ko da ya aikata wasu laifuka an sa shi wuta, to daga baya kuma Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai huddo shi. Sannan kuma fa'ida ta biyu ta karantan tauhidi, ko kuma da sanin shi da tabbaka shi, alhidayatu fid dunya, dan adam zai samu shiriya a duniya. Zaka samu shiriya, zaka zamanto shiryayye. Abu na uku, takfiri zunub, akwai kankaran zunubai, zunubanka gaba ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala zai kankare maka. Dalilin mala akan waɗannan maganganu, Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa a cikin suratul an'am ayata 82, Allah ya ce allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Allah ya ce kaga waɗanda suka yi imani, wa lam yalbisu imanahum, basu garwaya ba imaninsu bizulmin, da zalimci. Allah ce ulaika, irin waɗannan mutanen, lahumul amnu, suna da nutsuwa, suna da amintuwa daga azabar Allah, wa hum muhtaduna, kuma su ne shiryayyu. Anan da Allah yake cewa wa lam yalbisu imanahum bizulmin, malai yake cewa bizulmin ai bishirkin, basu garwaye imanin ba da shirka ga Allah subhanahu wataala, suna nan tsaye kyam akan abin da yake dayanta Allah subhanahu wataala ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa haqqul ibadi ala Allah an la yu'adhiba man la yushrik bihi shay'a, haqqin da bawa yake da akan Allah, Allah ba zai azabtar da wanda bai yi shirka da shi ba. Bimana bawan da bai yi shirka ga Allah ba, to Ubangiji subhanahu wataala ba zai azabtar da shi ba. Kaga kenan, wannan yake nuna maka fa'idan da tauhidi yake da, za a kankare maka zunubanka, sannan ka samu amintuwa daga shiga gidan wuta, ba za ka shige ta ba, sannan kuma za ka samu shiriya a nan gidan duniya, kuma za a samu nutsuwa tare da kai. Wallahi, in kana neman rikicaccen mutum, to ka samu mutumin da bai san tauhidi ba, bai yadda aqida, kullum a firgice yake, kuma tsorace yake. Tsoro yake, wane kai mai kaza, wane kai mai sihiri, wane kai mai magani, wane kai mai kaza, asu wane sun biyo shi, an sa laya a waje kaza yau, saboda wane yana ga cewa wane ya mai kaza, da sauran irin waɗannan ababen. Duka rashin aqida ne. Kana da aqida lahiyayya, kana tashi da safe za ka karanta azkaru sabah ba wanda ya ce maka wani abu babu wani wanda ya ce maka wani abu saboda ka nemi kariya daga wajen wanda yake bada kariya shine Ubangiji subhanahu wataala zai raba ka da dukkan wani abu wanda yake kaucewa hanya ne rataye rataye daure daure wane ne binne binne duka waɗannan abubuwan zaka huta daga cikin su salim alim kuma kai rayuwa mai dadi saboda yin imani da Allah rabuwa da shirka wannan ababen idan dan adam ya same su yayi imani da Allah ya rabu da shirka to tabbas zai samu nutsuwa a cikin rayuwar shi tambaya ta 13 mallai yake cewa shurutu qabuli al-amal sharuddan amsan aiki yanzu dukkan aikin da adam zai aikata a nan gidan duniya a aiki na ibada kana so Allah ya karba to miye sharadin da yake sa Ubangiji subhanahu wataala ya amshi aikin bawa shine mallai yace ma hiya shurutu qabuli al-amal tambaya ta 13 wasu sharuda ne suke sanya aikin bawa ya samu karbuwa a wajen Allah subhanahu wataala daka wannan kuma iya da muhimmancin gaske duk abin da zaka yi kana faman ne Allah ya amsa sallah ce azumi ne zakka ne qiyamul layl ne dukkan wani aiki da kake ga aiki alheri ne ko kuma aikin da kake ga cha ibada ce to wannan aikin bayya samun karbuwa a wajen Allah subhanahu wataala sai ya hada sharudda guda uku curun sallah ce azumi ne zakka ne qiyamul layl karatun qur'ani kaza 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 dukkan aikin da zaka aikata ya samu karbuwa wajen Allah dole sai ya cika sharudda guda uku malaci shurutu qabuli al-amali inda Allah thalathatun sharadan amsan aiki a wajen Allah sharudda ne guda uku abu na farko al-imanu billahi wa tauhiduhu daya imani da Allah da dayanta Allah subhanahu wa ta'ala dukkan mutumin da bayyana imani da Allah duk irin aikin alherin da zai baya samun wani lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wa tauhiduhu da dayanta Allah a cikin bauta in ka zamanto mushriki to duk abin da zaka aikata na ibada to Allah kuma zai amsa ba dalilin malam akan wannan magana Ubangiji subhanahu wataala yake cewa a cikin suratul kafi aya ta 107 Allah yace alladhina amanu innal ladhina amanu wa amilu salihati Allah yace kaga waɗanda suka yi imani suka aikata ayyuka nagari kaga an samu al-imanu billahi sannan kuma tauhidullahi shine mutun ya aikata ayyuka managarta sai Allah yake cewa kanat lahum lalle irin waɗannan mutanen ya kasance suna da jannatul firdausi nuzula aljanna ta firdausi wadda ita ce masabkin su annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa qul amantu billahi kace kai imani da Allah summa staqim sannan ka daidaita ka kaho akan addini kenan abu na farko daga cikin sharuddan amsan aiki shine mutum a same shi cewa iya da imani da Allah sannan kuma iya kadaita Allah a cikin bauta insha Allah ta'ala zan dakata daga nan ana nuna mun lokaci yayi kenan satin sama da izin Allah zamu dasa wani sharadi ne na biyu kuma wani sharadi ne na uku wannan sharuddan in bu sadu ba dukkan aikin da bawa zai aikata da su ne samu lada ba zai samu lada ba saboda shine manufa ta sabkar da alqur'ani mai girma shine manufa ta sabkar da aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ma mutane bayani ya ya kamata su bautawa Allah dukkan wanda zai aikata wani aiki na bauta ba akan wannan yanayin ba to lalle tabbas ya buga gehe kuma anan dan uwa kama kanka adalci kowa ya tsaya ya nutsu wannan aikin kana yi ne dan Allah ba dan wani ba kana yi ne dan ka samu lada a wajen Allah ba dan a wajen wani ba ladan nan Allah yake bada shi to dan mi zaka yarda abinda ka san ba aikin da Allah yake bada lada bane ba ba inda aka umurce ka akan kai shi sai ka bigi gaban kanka kai dan wane ko dan wane ko dan suwane Allah shirye da mutafarkin da yake annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan shi insha Allah kenan zamu ji sharadi na biyu da na uku a sati mai zuwa da izin Allah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi